matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya yayi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya dake garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun bada gudunmuwa ga wannan sashin. A ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi. Ga dai tattaunawar su da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka.
Sunana Dr. Danjuma Adamu Ismail, ina aiki a nan Nigerian Institute of Transport Technology, wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da ke nan Zaria, kuma ni matsayina na director ne a nan wurin. Na fara aiki a nan wajen shekara wajen 20 zuwa 30 kenan yanzu. So munan hukuman cibiyar
kana nufin wannan hukuma ita ta haura ma shekara 30 kenan?
Tun zamanin shagari aka fata lokacin, amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji, lokacin Babangida, a lokacin aka fata ta fara aiki, ta fara abin, amma lokacin shagari aka fara idean aka fata.
Amma ta kamar mai menene wannan hukuma take?
Okay, abinda take shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke bada horo harkan sufuri da kuma bincike da kuma abinda mai kiran shi sa ido harkan sufuri da ke Najeriya da duniya. Mu ga inta ina zamu tallafa ma ita Najeriyan gwamnati akan harkan sufuri, domin sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara, to kaji manufan mu anan kenan. Amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a Najeriya 1986. In ka duba za ga harkan sufuri, ilimin sufuri babu shi a universities din mu, duk a jami'in, duk wanda ya fito sai dai ya fito daga degree akan tattalin arziki ko geography, to su ne zaka same suna managing din sufuri din. To kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin. To karke shi ne sai aka ce to ta yaya za a yi filin gap din wannan abin, wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masu ilimi. Sun sai aka ce a kafa wannan makaranta, duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata 6, kaga ya cike gurbi akan harkan sufuri, ya san kan sufuri wanda zai zo ya si managing din wannan sufurin Najeriya. To kaji lokacin da aka fata kenan, sai aka fata da niyan za a program guda 2, akwai matsakaicin zango, akwai kuma dogon zango, ko kuma akwai gajejirin zango, karatu gajejirin zango, short courses kenan, wanda za a yi sati 1, sati 2 har wata 1 ana yi. Za aka zo dogon zango kuma shi ne daga wata 6 har shekara 2 har shekara 3 da suka wuce.
Shi kamar horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake?
Abinda za a duba a ga, in misali kana harkan transport ne, maritime, me ya kamata na ruwa, me ya kamata ka samu ilimi a kai, hakan da zaka rike waf kenan, port shine mai kiran shi port dai, haka tashar ruwa, ta jirgin ruwa, ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka. In kana harkan airport ne, jirgin sama, shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na kai aiki a wajen, shi ma zamu baka. In kuma kana aiki a jirgin kasa ne, haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term, shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan.
Wato sufuri dai ko ma wani iri ne, ko jirgin sama, ko ruwa, ko kasa, duka wannan hukuma tana
duk tana bada horo akai da karami, wannan na sati 1, sati 2, da kuma na shekara 1, shekara 2. To amma da kaida sai aka zo aka ce mana mu in zamu yi shekara 1 ko shekara 2, to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko gaban diploma ko kuma master's degree. To a gaida kuma aka ce dokar Najeriya tace in za ta yi wani to sai dai university za ta bayar to shine sai muka yi hadin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello University ita ta yadda muna da kwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta bada takarda shaidan cewa an yi kaza kaji haka yanda muka yi saboda ku suke duba mana suka samu ka'idoji mun ko muna cikawa shikenan duk daliban idan sun gama ko post graduate diploma wato babban diploma da kasa ko kuma babban degree wato masters to AVN za ta baka certificate saboda sun amince da karatun da muke bayarwa
shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zirga zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu kwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu kwararru iya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba su horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horawa ne kamar irin hukumar kare haddira ko kuma karan hukumomi na jihohi sai su karo ta ko kasaliya kamar a Kano ko Kano
tsagaida na ikara daga wannan tambayar ce kuma zamu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail da Isa Lawal Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.